أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوة وأن مسلاتي ميتارة البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي يبا دكرات منا عمدة الأحكام واللفاوة إمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى يو شيني مجلس منا أربعين يو كما منا شابيو غواتن شدة na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda yi daidai da 25 ga watan farko a kalandar Bature 2020 idan ba manta ba sati da ya gabata mun fara bayani akan babi wanda yake mana bayani akan gawa abinda hukumtan da ya shahi gawa idan an samu mutuwa ga abin da ya kamata a yi da gawan nan mun tsaya a hadisi na karshen babi hadisin Abdullahi bin Abbas wanda yake mana bayani akan sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa wanda baya nan shine ake kiranta salatul ghaib mutumin da baya kusa da kai a baka labarin mutuwar shi ko ya mutu a kasashen Arnawa ko kuma ya mutu a kasashen musulmai a tattara a mai sallah wannan sallah kuma muka yi bayani ana yin ta a wajen gari ba a cikin gari ba a cikin masallaci ba yana inda ake yin idi ana ake huta ake yin wannan sallah yau da iko Allah zan mu tashi a hadisi na 144 insha Allah malike cewa an ibni abbasin رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا وأن حديث إمام مسلم يهتر رشيئة كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر باب يونديك من بياني دا أنا إيه إن صلى أكن قبري أما ديبا صلى إرم ودمك إبام يركوه بسجدة صلى تقاوى وأن أمباد داما أيه إذا مكديبا جزئين أوكو شاهينا حمسن دبير حديث يلم باتا داري ترى دا حمسن دهولو زمو سامة حديث حديث يوند آقا ساميش رقا عبد الله بن عباس يرد الله اشتبت أغريش yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama salla ala qabri lalle annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yayi salla akan wani kabari ba'da ma gufina bayan an binne wannan mamacin sannan mai Abdullah ibn Abbas yake cewa fa kabbara alaihi arba'an sai mai kabbara guda hudu kina idan muka diba zan mu gani wannan kabarin ba an riga ya an binne mamacin nan a sa a cikin kabarin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo baqi makwantansu yazo akan kabarin yayi tsaye sahabbai suka yi sahu suka ma wannan mamacin sallah sai mai rakka ya mai kabbara guda hudu da kasancewar da kwai malamai wanda suka taya akan ai asalin wannan hadisin da kwai nasi wanda matanin hadisin wanda yazo yana bayani akan wata mata wadda ta kasance baka ce wadda ta kasance tana share masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaya da ita aka ce ai tana nan tana ji yake cewa to idan Allah ya sa ta mutu ko sanar da ni ga mutuwarta bayan mutuwarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya tambaye da mata aka ce ai ta mutu ai jiya da dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tayi kan kabarinta ya mata sallah kine idan muka diba hadisin yana karantar da mu mashru'iyyar yin sallah akan kabari bayan an binne kinan mutun yana iya shiga makwantai ya ayi sahu amma mamacin da ya mutu a mai sallah kuma wannan babu nasi wanda yazo akan hani aka haka hasali ma mun gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa ɗaya daga cikin sahabban shi wanda suka yi wanda ya rasu idan muka diba zan mu gani da kai wa'ansu malamai wanda suka kayyade wannan lokacin kamar idan an ce an yi mutuwa to wani lokaci ne ya kamata ake iya ba ma mutum dama ya tafiye ma wannan mamacin sallah akan kabarin shi nan wa'ansu malamai suka ce a alal aqal a ce kabarin nan bai huce wata guda ba da binne shi kadan idan ya huce wata guda da binne shi to babu dama babu hurumin a tafi ayi sallah akan wannan kabarin wa'ansu suka ce a har sai lokacin da naman jikin shi ya raddake to kuma wannan abu ne wanda babu wanda ya san abin da yake kasa idan ana iya ba da mudda idan an sa mutum a kabari idan aka da mutum mamatacce da ƙasa yana daukan kamar sati nawa ko kwana nawa kamun naman shi kamun ya rujuddige sannan wa'an suka ce a ya halatta har abada idan an ce maka kabarin wane ne duk lokacin da kaga dama kana iya zuwa ka mai sallah sai ya ce wa ai sallar dan me yasa ya ake yin ta saboda neman ma mutum shi mamacin a neman mai ceto shi yasa ya ake wannan sallah wa'ansu malamai suka ce a ana yi ne washe garin mutuwa idan ya huce washe garin mutuwa to babu daman mutum ya zo ya yi ma kabarin da aka binne shi ko mataccen da aka riga aka binne shi a zo a mai sallah suka wa hujja da hadisin da manzo Allah sallallahu عليه وسلم حديث عند امام البخاري يذكر شيء manzo Allah yake cewa mata dufina haka yaushe aka binne wannan mamacin a cikin kabarin shi suke cewa albariha ai ajiya da dare ne aka binne shi suka ce a dalilin shi ya sanya idan ya kasance washe garin binne shi ne to wannan kana da dama ka tafi kamar mutun sallah amma dai kuma bayan haka baka da dama ka yi wa mutun sallah kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle da kai halaccin yin sallah akan kabari kwatankwacin yin sallah wanda ake yi wa kowace gawa idan mutun yana da damar idan an binne ya zo yayi tsaye akan kabarin ko su yi sahu su yi wannan mamacin da aka riga aka binne su yi mai sallah kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle da kai tausayi da jin kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ya rasa ɗaya daga cikin sahabban shi kasancewa shi bai jagawa ba aka mai sallah ba ya tambaya aka ce an binne manzon Allah ya tarra shi har kabarin shi ya mai sallah wannan duka yana daga cikin tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce Ibn Hajar ya rajjaha akan wannan hadisin yana magana ne akan matar da ta kasance tana sharan masallaci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya da ita aka ce mai a ta riga ya tara su jiya da dare an tafi kuma an binne ta manzon Allah ya tafi ya mata sallah wallahu ta'ala alam sai babi na gaba mala yake cewa babun fil kafni babi wanda yake mana bayani akan likafani mala yace al hadith al khamis wal khamsun ba'da al mi'a hadisi na 155 ana aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama kuffina fi thalathati aswabin yamaniyatin bidin sahuliyatin laysa fiha qamisun wala imamatun wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi cikin Kitabul Janaiz babu asyabu albidu lilkafani babi wanda yake mana bayani akan hararan tuha su ne suka yi cancanta a yi likafani da su juz'i na 2 shahi na 75 hadisi mai lamba ta 2264 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin Kitabul Janaiz babu fi kafani المييت بابي wanda yazo yake bayani akan likafani da ake yi wa mamaci juz'i na 3 shahi na 49 hadisi mai lamba ta 941 hadisi ne wanda aka samu shi daga Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kuffina fi thalathati aswabin hakika an mai likafani a cikin tuwa guda uku ya diddika guda uku aka kawo da su aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama likafani eh Aisha take wasafa mana wa an su irin ya diddika ne aka kawo take cewa yamaniyatun ai isirin su an yi su ne an saka su ne a garin Yaman kuma birun harare ne sahuliyatun ana dangana su da wani gari wanda ake cewa sahul ko kuma kace ana harare ne tas kiran kalmar sahuli idan muka dauka kalma ce wadda take ba mu ma'ana guda biyu idan aka ce abu sahuliyun ne yana nihin abu wanda horin shi ya kai hori tas ne shine ake kira sahul ko kuma ka jingina shi da wata da wani kauye wanda ake ce mai sahul su ma suna yin saka kenan kana iya cewa an yi su ne a wani kauye wanda ake ce mai ko wani gari wanda ake ce mai sahul ko kuma wannan likafanin da aka yi wa manzo Allah horare ne tas da su aka kawo aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama likafani Aisha take cewa laysa fiha qamisun ba a sanya ba wata riga ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala amamatin ko ba amma manzon Allah rawani ba haka kurma aka nannade shi a cikin likahuni guda uku aka kai shi aka binne shi ko kuma aka dauke shi aka sanya shi cikin kabari aka binne shi kasancewa annabawa kamar yanda lokacin mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ta cece kuce shin manzon Allah daukan shi za a yi a me kabarin shi a cikin masallaci ko kuma a kai shi baqiya a binne shi sai Abubakar yazo yake ce musu shi ya ji wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wani annabi wanda zai mutu face an binne shi a inda ya mutu kenan inda ya mutu a nan dakin Aisha nan ne mafi cancanta a gina kabari a binne shi a nan ciki ana aka bi wanka kuma ana aka binne shi sallallahu alaihi wasallam yanayin da ake ya siffar da ake yi ana samun likawani guda uku idan aka samu ɗayan a samu babba a samu matsakaici a samu karamin su karamin shi ake dorawa a sama kenan ana lullube mutun da karamin sannan a lullube shi da matsakaicin sannan a lullube shi da babban sannan a kai shi abin da shi wannan shine abin da aka samu sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan abu ne wanda su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiryar da su akan haka da abu ne wanda bai da kyau da ba a shiryar da su ba akan haka ba kenan daga cikin abin da zan iya dauka karkashin wannan hadisin lalle likafani ana yin shi karamin ana yin shi da ana ma mamaci likafani da tuha guda uku ko kuma ya didduka guda uku wanda suke iya lullube shi kamar yanda muka ce a samu matsakaici a samu babba kuma a samu karami dukkan su a lullube shi da su kuma idan muka diba zan mu gani ana likafanin ba tare da ba an sama mutum wani rawani ba ko kuma an dauki wata riga an sami kamar yanda Imam An-Nawawi yake cewa ai ma'ana haka idan muka dauka lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai bayan mutuwar shi bisu sanya mai ba riga ba bisu sanya mai rawani ba abinda suka yi likafani guda uku suka kawo suka lullube shi da shi kuma aka binne shi da shi kuma idan muka diba hadisin zan mu gani da kai mustahabbancin san a samu horin tuha kuma wanda yake da tsafta wannan shi shine abinda zan mu iya dauka daga kalkashin wannan hadisin kuma idan muka diba zan mu ga halaccin yin likafani akan karkarancin abinda ake iya likafani shine tuha guda daya amma dai idan aka samu halin ayi to a kara sama da daya amma dai duk lokacin da koda magada ko kuma wani mai bashi zai ce a yana bin mamacin bashi ko kuma magada su ce a ba a dauka a cikin dukiyarsa ba wajibi ne a wannan dukiyar sai a dauka koda abinda zai isa koda likafani guda daya ne wannan wajibi ne amma dai ana so ya kasance har guda uku wani sa'in zaka gani wa'ansu zo sun ce a bai kamata ba a zo ana alwan buzaranci da dukiyar marayu ba sai ka gani an ce a sai dai a dauki guda daya to guda dayan nan shi wajibi ne ga kowane mamaci amma dai kuma bayan shi a kara na biyu a kara na uku wannan ana so kamar yanda sunna ta karantar kamar yanda sahabbai suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai babi na gaba malai yake cewa babun fi sifati tagsilu almayyit wa tashyi'u aljanaza babi wanda yake mana bayani akan siffar wanke mamaci idan Allah mai cikawa kuma da raka gawa shine tashyi'u aljanaza shine raka gawa malai yace alhadisu sadis wal khamsun ba'da almi'a hadisi na 156 مالي يتي أن أمي عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنيني فلما فرغنا آذناه فأعطينا حقوة وقال أشعرنها إياه تعني إزاره وفي رواية أو سبعا وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها
وعن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin Kitabul Janaiz babi wanda yake mana bayani akan wanke mamaci da kuma arwalla da ake yi wa mamaci idan muka diba juz'i na biyu shahi na 73 hadisi 75 hadisi mai lamba ta 2253 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisin a cikin ingantaccen littafin shi a cikin Kitabul Janaiz babun fi ghusli al-mayyit babi wanda yake mana bayani akan wanke mamaci juz'i na 3 shahi na 47 hadisi mai lamba ta 939 hadisi ne wanda aka same shi daga Ummu Atiya al-Ansariya al-Madaniya al-Basariya Ummu Atiya ita ce duk da kasancewar da kai sabani wa an suke cewa ita ce ake kiranta kuma Ummu Ammara duk da kasancewar Imam Zahabi ya ce a Ummu Ammara daban kuma Ummu Atiya ma daban duk daga tana daga cikin tabaka ta farko na daga masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda Ummu Atiya ta shahara da shi shine ta wanke diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Zainab kasancewar duk wanda zai kawo hadisi na wanka to hakika sai ya kawo hadisi Ummu Atiya yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce ta ta wanke diyan shi Zainab bayan mutuwarta Ummu Atiya take cewa dakhala alaina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya shigo zuwa gare mu hina tuwfiyat ibnatuhu Zainab lokacin da diyar shi Zainab ta rasu faqala sai yake ce musu igsilnaha thalathan wanke ta su uku aw khamsan ko kuma su biyar aw aksara min zalika ko sama da haka in ra'aytunna zalika in kun gani ya dace a wanke ta sama da su biyar ɗin amma dai wankan da za ku mata yace bima'in wasidrin da ruwa kuma da magariya kasancewar a lokacin su magariyar nan ita ce kamar matsayin sabulin su ita ake kakkadawa kun hata tashi sai ai wanke abinda za a wanke da shi kenan da ruwa kuma da magariya yace waj'alna fil akhirati kafuran a wankan na karshe wanda za ku mata ko na biyar in ko kuma na bakwai in ko na uku ku sanya kafur kafur kuma wani turare ne wanda idan mutum ya gangara zai turare ne dai mafi yawa ana sanya shi lokacin da aka samu mamaci ana sanya mai shi kuma hikimar da ya sanya ake sanya kafur shi kafur yana sanyawa yana hada jikin mamaci ne duk lokacin da aka sanya shi aka hada shi da ruwa zaka gani jikin mamaci ya kame ba ya saki ba kuma gashi nan kuma yana tada kamshi shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ce shi ne hikimar da ta sanya manzo Allah ya umarni a ringa sanya kafur a lokacin da a wanka na karshe wanda za a ma mamaci yake cewa aw shay'an min kafur ko wani abu na daga cikin kafur yace fa idza faraghtunna idan kun gama mata wanka fa azannini to ku kirawuni Ummu Atiya take cewa falamma faragna yayin da muka gama ma yashi Zainab wanka azannahu sai muka kirawo shi fa atana hiqwa sai ya bamu izarin shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sai yace ashi'irnaha iyyaha kullulbe saman jikinta da wannan izarin nawa kenan kamun a sa mata likahoni a dora mata wannan izarin nawa wannan shi shine hukunci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Ummu Atiya tace ta'ani izarahu abinda ake nihi da hikwa shine izarin shi وفي روايه او تر روايه ده امام البخاري ده مسلم دكان سو suka kawo ta aw sab'an kenan a saman bakwai a saman biyar in ko guda bakwai kenan wankan ko uku ko kuma biyar ko kuma guda bakwai wa qala sai manzo Allah yake cewa ibda'na bimayaminha ku hara da wanke damarta sannan wa mawadi'ul wudu'i minha kuma da guraban arwalla daga gareta kinan mun sani ita kuma arwalla baya yiwa a yi ta sai an yi tsarki ko sannan shine ake bada labari kinan kamun ku mata wankan kamun ku kohara wankan kuma ta arwallan kohara mata tsarki ya za a yi tsarkin shi shine mutum ba a bada damar ba mutum ya ringa taba al'aure shi mamaci da hannayen shi ba abinda shari'a ta karantar mutum ya sanya wani abu tsankanin shi da shi da mamacin wanda kamar ko wani tsumma ko wani abu makamancin haka wanda zai mai tsarki da shi dan daga baya yana iya tunda ba a bada damar ba mutun ya ringa taba al'auran mamaci ba lokacin da yake mai wanka ba shine nan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su umarni ga yanda za ku mata ku hara da wanke damarta kuma da guraban arwalla lokacin da za ku mata wanka wa ummi atiya qalat ummu atiya take cewa waj'alna ra'saha thalathata qurunin sai muka sanya sai muka kama mata gashin kanta kamu guda uku ɗaya bangaren dama ɗaya bangaren hagun ɗaya kuma yayi baya haka suka yi wa Zainab ɗiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ita ce siffa ta wanka wadda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni da a aikata ga ɗiyan shi Zainab yarda Allah shi tabbata a gare ta idan muka diba hadisin zan mu gani yana karantar da mu wajibtin wanke kowane mamaci wanda yake musulmi kuma wannan fardu kifaya ne idan wa'ansu suka ma mamacin to ya sabka akan kowa amma dai idan ba ai ba to laihi yana kan kowa duk wanda ya san da mutuwar shi in dai matsayin musulmi yake kenan wajibi ne ga kowane mamaci idan ya mutu a tahi a wanke shi idan ba a wanke shi ba to laihi yana kan kowa duk wanda ya san duk kowane musulmi wanda ya san da mutuwar shi kuma idan muka diba hadisin zan magani lalle kowace mace mace dai ba mai wanke ta sai mace dan me yasan ya manzo Allah bai shiga wanke ɗiye shi ba sai ya barwa wa'ansu mata suka tafi suka wanke ta ita ce ummu atiya kuma haka bil aks shi ma namiji ba mace batta da izinin batta da hurumin ta zo ta wanke shi kamar yanda manzo ayi wayanda hadisin yake nuna mana sai abinda aka yi istisna'i mata da miji mace tana iya wanke mijinta kuma haka miji ma yana iya wanke matar shi ko kuma baiwa ta wanke mai gidanta ko kuma mai gida ya wanke baiwar shi wannan shine an istisna'in da aka yi an kebance haka kuma bayan haka babu wanda yake da intin ko diye shi ko wani makamantin da yace ya shiga ya wanke ta ko da muharramanta ne mace da mijinta an bada dama mai gida da baiwar shi an bada dama baiwa da mai gidanta an bada dama amma dai kuma bayan haka babu hurumin wani mace ta wanke namiji wanda ba koda muharramanta ne ko kuma mace namiji ya wanke macen da ba ta shi ba wallahi ta'ala a'lam kuma idan muka diba hadisin zan mu gani hadisin yana tabbatar mana lalle ana wanki uku ko kuma biyar idan bai isa ba idan aka yi uku ba a ga aka ba a samu bayan da ake so ba a wankan ba to ana iya ƙara shi amma dai ya kasance mara ne kenan uku ko biyar ko kuma bakwai idan ma bai isa ba muka ga da kai wani dan datti wanda bai kamata ba to hakika za a ƙara yin wani wanka kasancewar idan aka samu a wurin mahuta guda biyu ko bayan gari ko kuma gaban shi samun wani abu yana hutawa na daga najasa to abinda ake nema ana samun wani abu wanda zai toshe wannan najasar dan a lallaba shi akai abin ne shi haka duk lokacin da aka nema abin nan ya tsaya an wanke bai tsaya ba to hakika ana toshe wannan kofar dan a tahi da a can kuma a ita sauya ne Allah kyauta mana kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a wanke da ruwa kuma da magariya saboda a samu wani nau'i na daga kunwa wanda zatta hudda daudar da take jikin mamaci da kyau kuma idan muka diba zan mu gani hadisin yana mana bayani akan lalle ana so a sanya wa mutum kafur diddan ya gusar da duk wata iska wadda take jikin wannan mamacin kenan kasancewar masu daukan gawan ko wanda zasu zamna tare da gawan kadda ta ringa wani wata iska wadda ba a ji dadin ba a zamna tare da ita ba kenan idan an sanya kafur din zai kasance ya dan tausasa akan iskar da ita gawar take huddawa kuma idan muka diba hadisin zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni duk wanda za a fara wanke shi duk mamacin da za a fara da damar shi kamar yanda yake duk kowane wanka da zamu ana umurtan mu da muhara da dama kuma kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take wadi mana dukkan wudamantawa akan al'amuran shi yana burge shi kasancewar lokacin da za ya sa riga lokacin da za ya sa takalmi kai dukkan wa'ansu al'amuran shi manzo Allah yana harawa da dama kuma nan ya umurci su ummu atiya idan za su fara wanke ta su fara da damar su kuma idan muka diba zan mu gani kasancewar mace ce mai gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun wannan su ummu atiya sun tubure gashin ta har kai guda uku kasancewar haka yake ga sunna kenan duk macen da aka samu tana da gashi za a tubure gashin ta kashi uku a kai ta a sallamata zuwa makwantatta kuma idan muka diba hadisin zan mu gani da ko wani tabarruk da guraben manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da wani abubuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar manzon Allah ya ce wa su ummu Adiya idan kun kare mata hukunkan ku kirawo ni da aka kirawo shi ya hudda izarin shi yace ku fara lullube ta da wannan izarin kamun ku samu talakawani wannan me yake nuna mana tabarruki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi tabarruki da shi amma dai dukkan wani koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake da damar ya nemi tabarruki a gurin shi babu shi inda yana yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan mu gani sahabban shi arwalla yake yi a dauki sauraron ruwa arwalla anan wannan karatun da mun karanta ko a makayin da Bilal ya huto da shi da ruwa arwalla kowa yana kamfata yana ta yana shafa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah yayi aski a kwashe gashin nashi kowa duddai ya samu tabarruki da gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tuffa miyau a tare a shafa a jiki wannan duka wannan khasun ne bin nabi sallallahu alaihi wasallam khususiya ce abu Allah yake banci manzon shi kadai da wannan aba amma dai koma bayan shi duk wanda zai ce a'a shi ma ana iya neman tabarruki da shi hakika ya nema ya kamanta kanshi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abu ne wanda zai isar da shi zuwa ga shirka inda yana yiwa mu dauki wannan al'umma duka daga manzon Allah har zuwa wanda mu yanzu muke rayuwa a ciki al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah da ko wanda yake Abubakar girma da ko wanda yake Abubakar daraja babu amma dai bayan mutuwa manzon Allah mu tuba ganin ba wani sahabi ba ya ce a ga Abubakar yayi arwallah mu taimu dauko ruwan arwallah shi mu shafa mu tabarruki da shi ba a taba yi ba yanzu kuma duk wanda zai huto ya ce mana a'a shi ana iya tabarruki da shi ya kai Abubakar imani ya kai Abubakar hidima ga addini ya kai Abubakar wannan kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai ba kenan duk wanda ya ce tabarruki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hakika yayi iddi'a'in shi ma wani tsara ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewa abu ne wanda baya yiwa ga kowa da kowa sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan muka diba shi wannan tabarruki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naso shine na shari'a tauqifiyya wanda suka so suke bayyana mana ana iya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai bin taba samun wani dalili ba wanda yake nuna koma bayan manzon Allah ana iya tabarruki da shi kuma idan muka diba zan mu gani ai sahabbai sun san da wannan naso sun kuma sun sani ana tabarruki ga mutum dan me yasa ya busi tabarruki da Abubakar ba da ana yi ai da mun koya a wurin su mu ce a to tunda amma Abubakar mu ma ai anan da kai wani shehin mu anan bari mu zo mu yi tabarruki da shi a'a kowa da kai shehin shi takan yi shi wancan wanda yake ganin shehin nan ni wannan ni yahi shi a wurina saboda shi na sani muna sallah tare da shi muna kaza dukkan mu an sai dindimu muna yi na addini tare shi kuma wancan a wuri da yake a koyi ban san man me yake aikatawa ba kinan mas'alar tabarruki lalle abu ne wanda ake barwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bayan duk wanda ya iddi'i da shi hakika ya nemi ya iddi'i ko kuma ya kama wani tsani zuwa ga shirka ga shi mai aikatawa da shi wanda ya bada dama a ringa yi da shi kuma wanda idan muka diba zan mu gani babi ne na fitina duk wanda yake tabarrukin nan ake ni yake cewa a zo a nemi tabarruki da shi hakika ya bude wa kanshi wani babi na fitina kuma gaskiya abu ne wanda zai kai shi zuwa ga halaka ranar gobe ranar kiyama Allah kiyaye mu Allahu ta'ala alam sai hadisi na gaba hadisi na 157 malai yake cewa ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma qala bainama rajulun waqifun bi arafa iz waqa ala rahilatihi fa waqasatuhu aw qala fa awqasatuhu fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه قال المصنف رضي الله عنه الوقص كسر العنق wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin Kitabul Janaiz babun al-kafn fi thawbayn babi wanda yake mana bayani akan likafani ana yin shi a cikin tufa guda biyu juz'i na biyu shahi na 75 hadisi mai lamba ta 2265 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin Kitabul Hajj babun ma yufa'alu bil muhrim idza mata babi yanda ake yi ga wanda ya dauki ihrami wanda yake aikin haji lokacin da ya mutu ya za a yi da shi juz'i na 4 shahi na 23 hadisi mai lamba ta 2206 hadisi ne wanda aka same shi daga Abdullah ibn Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yace bainama rajulun waqifun bi arafa yayin da wani mutum daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye a hilin arafa iz waqa ala rahilatihi sai dabba shi ta kado shi fa waqasatuhu lokacin da ya hado sai ya hado wiya a karge to wanda kai wiya ya hado a kare ko babu tabbashin a ce yayi rai kenan ya mutu aw qala fa awqasatuhu aw ta riwaya yace a sai ta kado shi duka ma'anar su daya ce fa awqasatuhu aw fawqasatuhu sai ta kado shi ta karya mai wuyar ko ta kado shi wuyar shi ya karye fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yace ighsiluhu bima'in wa sidrin ku wanke shi da ruwa kuma da magariya wa kaffinuhu fi saubaihi kuma ku mai likahoni a cikin tuwar shi guda biyu kuma mun sani ai mai ihrami wata tuha yake sanyawa izarin shi da ridain shi wanda zai daure kugun shi da shi da wanda zai rataya a kafadar shi to mai manzo Allah he ba da umri a mai likahari da wannan tuha ta shi guda biyu amma dai nan idan muka ji zan mu gani an ce igsiluhu ko a wanke shi bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbi a mai likahari da tuhahin shi guda biyu wala tuhannituhu kadda ku sa mai turare ولا تخمروا رأسه كما كدا للذي ما كانشي فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا دومن شي زي تاشي ارانا تاشي قيامه ينا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك زوا قرشي wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada yake cewa wa fi riwayatin a wata riwaya wala tukhammiru wajhahu kadda kulullube mai huskar shi wala ra'sahu kuma da kanshi kenan ku bar shi a tsirarin yanda yake ai kuma mun sani shi me yana daga cikin mahzuratul ihram abubuwan da aka haramta mai ihrami ya aikata su shine like kanshi ko kuma ya shafa turare duk wanda ya haka to hadaya ta hawo kanshi duk dan ya gyara aikin shi na haji to shi sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar shi a haka ku binne shi a haka amma dai an bada dama a tayi a wanke shi sabanin shi shahidi wanda ya mutu a fagen yaki shi ba a bada dama ba ma a wanke shi ba ku dauke shi ku kai shi ku binne shi idan kun binne shi za ya tashi ranar tashin kiyama da jinin shi gashi nan jini ne idan ka kalla amma dai yana kamshin almiski shi kuma wanda ya mutu a hilin haji ko kuma mu ce a cikin haji shi kuma wannan za ya tashi yana labbaik allahumma labbaik shine talbiya kenan wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da mu a cikin wannan hadisi daga cikin abubuwan da zamu dauka kalkashin wannan hadisi shine wajibtin wanke mamaci kuma kamar yanda muka yi bayani kuma lalle wanke shi fardu kifaya ne idan wa'an sun yi to ya sabka akan wa'an su kuma halaccin wanke wanda ya dauke ihrami wanda yake aikin haji an bada damar a wanke shi kamar yanda hadisin yake mana bayani manzo Allah ya ce a wanke shi amma dai kadda a sa mai turare kadda kuma a sa a like mai kanshi da huskar shi kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kula da tsafta kasancewa ya ce a wanke shi da mi da ruwa kuma da magariya kuma idan muka diba hadisin lalle dukkan wani abu wanda yake tsarkakakke idan aka hada shi da ruwa hakika zai ba da tsarki ne kasancewar idan an sanya magariya ai za ta tada kunfa kuma za ta canza to kasancewa ita ma magariya abu ne wanda yake mai tsarki shi sanya aka ba da dama a wanke mamaci da ita ta hadu da tsarki ne ya hadu da abu wanda yake mai tsarki kenan za su ba da tsarki kuma idan muka diba hadisin zan mu gani da kai wajibtin lullube yi ma mamaci likahari kuma lalle likahanin nan ana kaddama shi akan komi ana zawwa kamar yanda sati da ya gabata muka yi bayani muka ce malamai sun ce akan farkon abin da ake yi wa mamaci shi shine a samu a daidaita shi a gyara shi ne yanda za a sallama shi zuwa makwantar shi menene gyara shi shi shine a tahi a so mai likahani a zo a yi mai wanka a yi mai sallah akai shi abin din shi. Sannan na biyu, haƙiƙikan da suke kan shi, haƙƙi na Ubangiji da haƙƙi na ɗan Adam. Haƙƙi na Ubangiji idan ya kasance yayi wani nazar, yayi wani alƙawari zai yi kaza da duke shi, to a lokacin nan za a dauka a aiwatar da wannan abin. Ko kuma yana da bashi ne akan wani, za a dauka a bada wannan bashin. Ko kuma ya jima bai hudda zakka ba, ko kuma lokacin zakka ya tazo bai hudda ba, za a hudda a cikin wannan dukiya a bada kamar a sallama ma magada su wannan dukiya. Sannan bayan shi za a zo a dauki, bayan shi za a zo a raba ma magada wannan in dukiya kenan. Wannan shine na uku kenan. Idan muka diba kuma hadisin, zan mu gani da kai haramcin liƙe ma shi wanda yake aikin hajji, haramcin liƙe mai kan shi ko kuma huskar shi. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana zai tashi ranar tashin kiyama yana mi talbiya labbaik allahumma labbaik. Kuma idan muka diba hadisin yana nuna mana haramcin sanya turare ga wanda yake ihrami, sawa'un aya mace yake ko kuma da ranshi, kamar yanda yana daga cikin mahzuratul ihram haramcin sanya mai wanda ya dauki harama ya sanya turare, haka idan ya mutu shi ma an haramta a sanya mai turare. Haka kuma idan muka diba lalle yana daga cikin wannan, idan muka diba hadisin zan mu gani yana mana bayani akan takaituwa akan izari da rida'i wurin yi mamawaci likafani ga wanda ya mutu a fagen hajji lokacin da ya dauki harama. Kuma idan muka diba hadisi zan mu ƙara ganewa lalle da kwai fadala na mutumin da ya mutu a lirin lokacin da ya dauki harama, lokacin da ya tai hajji. Wallahu ta'ala alam. Sai hadisi na gaba, hadisi na 158. Malaki cewa ana Abi Hurairata radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تدعونه على رقابكم. وأنا حديث إمام البخاري ياهو ترشي كتاب الجنائز باب السرعة بالجنازة بابي نأي قوقاوا أكيممتي زوا مقنتشي جزئي نبي شاهينا 86 حديث ملنباتا دبوئي دريوكو دقو مشابير. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi cikin Kitabul Janaiz babu al-Isra'u bil Janaza, babu wanda yake bayani akan gaggawa akai makai gawa zuwa ga makwantarta. Juz'i na uku, hadisi shahi na 50, hadisi mai lamba ta 944. Hadisi ne wanda aka samo shi daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata gare shi, yake cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, daga annabi mai tsira da aminci Allah shi tabbata gare shi, yace أسرعوا بالجنازة كي غوغاوا كي غاوا زوا مكنتتا زوا قبرتا. النبي yake cewa fa in taku salihatan, idan ta kasance gawa ce ta gari, fa khairun tuqaddimunaha ilayhi, to alheri ne ku gabatar da ita zuwa ga makwantarta. Kinan dan ma ita ma tana haba-haba a kai ta zuwa ga inda yahi dacewa da ita. Yace wa in takusiwa zalik, idan ta kasance koma bayan haka ba gawa bace ba ta alheri ba, yace fa sharrun tad'unahu ala riqabikum, yace to sharri ne zaku nisanta da shi akan wuyayenku. Kinan zaku nisanta da wannan gawa mafi sharri, kinan ku yi gaugawa ku meka kowace gawa zuwa ga makwantarta. Idan muka dauka zan mu gani ai shi gangan jiki ko kuma rai duka mutum ainihin shi yana kasuwa ne kashi biyu, abu biyu ne suke tahiyar da mutum, gangan jiki kuma da ran shi. To an dauke ran, kinan ku yi gaugawa ku meka wannan ran, ku meka wannan gangan jikin ta hade da ranta, shi kenan kuma can ya koma kuma karshen a fara hisabi daga nan. Daga cikin abubuwan da zan mu dauka karkashin wannan hadisin da kai mustahabbancin yin gaugawa akai a shirye gawa a dauke ta akai ta zuwa ga makwantarta, sai dai idan ya kasance a wurin gaugawan da kai wata hikima ko kuma da kai wata darura wadda ana so a cima wannan gurin kamun sai sanya ba ai gaugawan nan ba, ko wata larura ta gitto ana iya barin wannan gaugawa a tsaya a biya wannan larura sannan akai gawa. Amma dai ana so daga an mutu ai gaugawa shirya gawa akaita makwantarta. Daga cikin larurorin takan yi wata gawar ta mutu, wani mamacin gashi nan ya mutu ko kuma wata dogon suma ce ta dauke shi idan an dan jinkirta ta kan yi ya halhado to dalilin shi malam suke cewa irin wannan larurorin ana iya dan jinkirtawa kadan sannan a wannan kuma alhamdulillah yanzu abubuwa sun dan canza yanzu idan an yi mutuwa sai an kai an diba an ba da wani dan lokaci sannan a maido muku gawo ku akai ta abin ne ta kuma yana da kyau a ce idan gawa ta mutu an yi bincike to meye sababin da ya sanya ta mutu saboda kai kasance ana abu a haka idan ya kasance wani zai yana iya kashe wani ya sani daga an kashe kurum gaugawan hada gaugawan ita shi mamacin ake yi a kashe abin ne shi kinan ba wani bincike da za a yi wani shaki shi ne aka yi ya mutu wani ko kuma wani abu aka mai ya mutu wani fazo aka sami ya ci ya mutu kinan in aka kai wa incan wanda suke da ilimi akan haka za su bincika a'a wani an yi kaza to mutum idan ya san ana yin wannan binciken to zai yi kokari ya nisanci irin wannan abin wani shi zai yi kisan amma dai za a zo a yi ta kuka tare da shi wani ya mutu mun mutu mun lalace kaza da kaza da kaza da makamantan haka kenan idan ya kasance da akwai maslaha to ana so a dan jinkirta idan kuma ba wata maslaha jinkirtawa a yi gaugawa a kai mutum zuwa makauncin shi kamar yanda manzo Allah yake mana bayani in ya kasance gawa ce ta alheri ita da kanta take cewa ku yi gaugawa ku kai ni zuwa makauncin na in te in tarar da abin da ubangiji na ta na damuni amma dai idan ta kasance ta banza ce za ta ringa ina za ku kai ni idan za ku kai ni ku kuma ana so ku yi gawa ku kai ta banzan idan ku rabu da sharranta Allah kiyaye sai hadisi na gaba malai yake cewa alhadisu tasi wal khamsun ba'da al mi'a hadisi na 159 yace an ummi atiyata al ansariya radiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'i al janaiz wa lam yu'zam alaina wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul janaiz babu ittiba'un nisa'i al-janaiz babu wanda yake mana bayani akan bin mata gawa juz'i na 2 sharhi na 78 hadisi mai lamba ta 2278 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabul janaiz babu nahyin nisa'i an ittiba'il janaiz babu wanda yake mana bayani akan hani ga mata su ringa bibiyar gawa lokacin da za a raka gawa mata su zauna a gida juz'i na 3 sharhi na 47 hadisi mai lamba ta 936 hadisi ne wanda aka samu shi daga Ummu Adiyya al-Ansariya al-Madaniya al-Basariya take cewa nuhina an ittiba'il janaiz haqiqa an hane mu da mu bugawa lokacin da za a raka gawa makwantanta an hane mu mata mu ringa bangawa take cewa walam yu'zam alaina amma dai wannan hanin da aka mana hani ne yazo da siga ta talaushi ba a tabbatar mana ba ba a zo mana ba ana tabbatar da wannan hanin ba lalle wannan mata qat'an bayuwa su raka gawa kenan nan ita abinda take so ta nuna wannan walam yu'zam alaina hani ne na karhanci idan mutun ya tahi idan mace ta tahi to ta aikata abu wanda yake makruhi amma dai rashin tahiyya shine mafi kyau kenan an hana mu shine nan tazo da sigar walam yu'zam alaina amma dai ba a tabbatar mana ba wannan hanin ba lalle wajibi ne kurum mu zama mu a gida kada mu mutu mu raka gawa idan mun huta mun aikata abu wanda yake na makruhi amma dai abinda aka yi so shine mu zauna a gida mu kula da gida maza su tahi su raka gawa su dai su binne ta kenan idan muka diba hadisin zan mu gani da kai hani akan bin mata gawa kuma kamar yanda muka yi bayani hanin da ita take bayani ita Ummu Atiyya hani ne na karhanci kuma zan mu gani lalle da kai illar da ta sanya su mata aka hana su da saringa bin gawa saboda idan muka diba yanayin mace yanayi ne na tausayi da kai saukin kuka da makamantan haka to wannan abu ne wanda namiji shine mafi cancanta ya shiga yayi wannan aikin shi sanya aka ce wa mata su bari amma dai duk da haka su ma ba a hana su ba su ringa ziyartar kabari ba kamar yanda manzo Allah sallallahu kamar Aisha yanda take bada labari yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta wata rana da dare da ya huta ta tafi bayan shi ta tahi ta same shi ya ta ganshi ya fuskanci baqi'a ya tahi ya tsaya ya daga hannu anjima kuma sai da ya juyo Aisha ta rugo a guje ta dawo gida ta zo ta kwanta da ta dawo higa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ya same ta a wani yanayi mutum idan yayi gudu zai dawo yana shasheka sai ki ce mata Aisha me ya faru take cewa babu komi yace mata to yata ya kara tambayar ta yana ci akan tambaya ta ce babu komi yace to wallahi ko ki hadi mini ko kuma yanzu malaika jibril ya sako ya hadi mini a lokacin nan Aisha take cewa manzo Allah naga ka huta da naga ka huta nayi zatan cikin matanka ne zaka tafi sai sanya nabu bayanka sai naga ka tafi baqiya ka dawo shi ya sanya da na dawo ka na taho kai ma ka taho sai Aisha take cewa manzon Allah ne da Allah da manzon Allah ne ba sa muku ba adalci ba hakike tunanin zan tashi ina kwana a dakin ki in tashi in tayi wani daki in kwana a lokacin na Aisha take cewa haidi ya hangaje ta hatta faɗi saboda ta aikata abin da bai kamata ba a lokacin nan take neman hakuri take cewa manzon Allah da katahi ta ga yake ce mata malaika jibril ne ba ya iya shigowa wakina nan ba shi sanya ya kiraye ni na huto waje yace mun ubangiji yana umurtar ka tayi baki ka roƙon musu ubangiji ka roƙon musu gafara sai Aisha da he take cewa to mu idan mun tafi masa idan mun tafi makwantai mu wata addu'a mun za mu ranga musu sai manzo Allah yake cewa ga addu'a da zaki zan makaranta hadisi a ranga ba wani hadisi makamanta haka assalamu alaikum ya dara qaumi mu'minina inna insha Allah bikum lahiqun da makamantan wannan gai sai hadisi na gaba mala yake cewa au ko babi na gaba yake cewa babun fi mawqifil imami min al mayyit babi wanda yake bayani akan wurin tsayuwar limami lokacin da yazo zai wa mamaci sallah al hadisu 60 ba'da al 100 hadisi na 160 an samarata bin jundab an samarata bin jundub radiyallahu anhu qala sallaitu wara'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ala imra'atin matat min nifasiha faqama fi wasfiha wannan hadisi imam al-bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul janayiz babu salati ala nufasa idha matat fi nifasiha babu wanda yake mana bayani akan sallah da ake wa mai biki macen da tazo aihuwa ta mutu a idan ta mutu a cikin bikinta juz'i na biyu shahi na 88 hadisi mai lamba ta 331 haka shi ma imam muslim ya hutar da hadisi a cikin kitabul janayiz babun an yaquma al-imamu ala al-mayyit lis-salati alayhi wurin da ya dace limami yayi tsayuwa lokacin da yazo yayi mamaci sallah hadisi ne mai lamba ta 964 yake cewa an samarata bintu bin jundab bin hilal bin juraij bin murra al-khuzai al-fazzazi al-basri yana daga cikin tabaka ta harko na daga masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kasancewar yana yaro aka zo yakin Uhud da ana yana yaro aka yi dukkan wa'ansu yaki dika lokacin da aka zo yakin Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya shi cikin runduna da musulmai aka yi yaki da shi haka imamu ibn sa'd ya ambace shi cikin mutanen da suka sauka suka koma bayan mutu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka koma garin Basra idan muka riba a tabaqat juz'i na 4 shahi na 176 ibn sa'd ya yi bayani akan samarata bin jundab yake cewa sallaitu wara'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam nayi sallah bayan manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ala imra'atin matat fi nifasiha ga mutuwa albarkacin mutuwa wata mace wadda ta mutu a cikin jinin biki wadda ta mutu lokacin aihuwa yace yake cewa faqama fi wasfiha sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a tsakiyar wannan mata miye hikimar da ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya a tsakiyar ta dindin ya kasance mata sitira ya kare ta ga waɗanda suke bayan ta kenan wannan shi shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda muka samu wasu hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan an kawo namiji yana tsayawa daidai kan shi wannan shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan idan muka diba hadisin zan mu ga hadisin yana karantar da mashru'iyyar sallah gagawa duk mamacin da ya mutu in dai mun sheda musulmi ne to wajibi ne akan mu mutu mai sallah kamar yanda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi kuma idan muka diba hadisin zan mu gani wurin tsayuwar limami lokacin da zai yi wa mace sallah shine ya tsaya a tsakiyar ta sawa'un kuma idan muka diba wannan matan hadisin duk da kasancewa ba yana mana bayani ba ga wannan ki a kebantuwa ce ga macen da ta mutu ga tayewa macen da ta yi shahada lokacin aihuwa ba wai ya kebantu bane ba da ita ba wannan yana bayani ne akan kowace mace duk macen da ta mutu to limami zai tsaya a tsakiyar ta lokacin da zai mata sallah nan min babil fa'ida wani sa'in zaka gani an kawo gawa daya biyu uku ko kuma an kawo gawa ta mace da ta namiji a zo lokaci daya a musu sallah wannan malumai sun yi bayani akan wacce ta yi cancanta a kaddamar a cikin gawa idan muka dauka idan aka samu gawa guda biyu sai kasance dukkan su mazaje ne maza ne aka kawo su kuma ana so a musu sallah guda daya to a lokacin nan za a diba a cikin su wanne ne yahi fadala a cikin ilimi shi za a sanya gaba wannan wanda yake kuma bayan shi sai a sanya shi baya ko kuma a diba bangaren tsoron Allah wanne ne muka hi samun shi yahi lazimtan masallaci kenan sai mu sanya shi shine a gaba wanda yahi tsoron Allah wanda yake kuma bayan shi mu sanya shi a gaba ko kuma idan wannan abin ya gagare mu sai mu diba mu gani wanne yahi shekaru idan muka samu wanda yahi shekaru sai mu sanya shi a gaba wanda kuma yake karancin shekaru ga shi sai mu sanya shi a baya idan aka kawo gawa guda biyu mace da namiji ce to zan mu sanya namiji gaba mace ta koma baya haka ake yi duk kuma idan ya kasance da yawa ne aka kawo to zan mu yi jam'u na maza a gaba jam'u na mata a baya su ma zan mu leka mu gani wanne yahi fadala wanne yahi tsoron Allah idan wannan abin ya gagare mu sai mu leka mu diba wanda yahi shekaru mu sanya su a gaba sannan waɗanda suke baya bayansu haka za a jera ana iya dauka ayi za gawa 100 ruwa sallah lokaci daya gawa daya biyu uku sama da haka ana iya mun sallah da jami'i guda daya lakka sai malai ya koma yake ce mana alhadisul hadi wa 60 ba'da al-mi'a hadisi na 161 annabi Musa Abdullah ibn Qais radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bara'a min as-saliqati wal haliqati wash-shaqati qala al-musannifu as-saliqah allati tarfa'u sawtaha 'inda al-musiba wannan hadisi imam al-bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul janaz babu ma yunha min al-halqi 'inda al-musiba yace babu wanda yake bayani akan hani da aka yi na daga murya lokacin da aka samu mutuwa juz'i na 2 shahi na 81 hadisi mai lamba ta 2296 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul iman babu tahrimu darbil khududi wa shaqqil juyub babu wanda yake mana bayani akan haramcin bugun kumatu lokacin da aka samu mutuwa ko kuma keta aljiyuka ko kuma keta wuya mutum ne da rigashi ya yanka wuyan rigashi kasancewa an mai mutuwa juz'i na 1 shahi na 70 hadisi mai lamba ta 104 yake cewa hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Qais wanda ya shahara da Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bara'a min as-saliqa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya barranta ga waɗanda mata wanda zasu ringa daga murya suna ihu lokacin da aka samu mutuwa yace wal haliqa yace da wadda take aske kanta da yi kolo kasancewa wai an mata mutuwa yace washaqatu yace da wadda take ciccire kayanta lokacin da aka mata mutuwa wannan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya barranta da su to wanda manzon Allah ya barranta da shi ai kuma ya shiga halin haƙulai ya mutu ya lalace kenan duk wanda yake da irin wannan halin sawa'un nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayani akan mata saboda mata su suka yi aikata irin wannan abubuwa bai zano maza ba amma dai kuma mu sani duk namijin da yi haka to shi ma ya shiga cikin wannan hukuncin Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta da shi kenan wannan shi shine hukunci sannan hadisi na gaba malai yake cewa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala laysa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-jiyuba wa da'a bi da'wa al-jahiliyya hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul janaiz babun laysa minna man daraba al-khudud baya daga cikin mu wanda ya bubbugi kuma tin shi lokacin da ya samu mutuwa juz'i na 2 shahi na 82 hadisi mai lamba ta 2227 haka shima imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul iman babu tahrimu darbil khudud wa shaqqil juyub babu wanda yake mana bayani akan haramcin bugun kumatu lokacin mutuwa kuma da keta wuyar rigiga juz'i na 1 shahi na 69 hadisi mai lamba ta 103 hadisi ne wanda aka samu shi daga abdullahi bin mas'ud yarda Allah shi tabbata gare shi yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi mai tsira da aminci Allah shi tabbata gare shi yace laysa minna baya daga cikin mu man daraba hududa wanda ya bubbugi kumatan shi wa shaqqal jiyub yake ta aljihunan shi ko yake ta wuyar rigar shi wa da'a bi da'wal jahiliyya kuma yake kira da irin kira na jahilai su jahilai mi suke na mutu na lalace katanga gidan mu ta tsage waye da makamanta haka to duk wanda yayi haka baya daga cikin mu wannan hukunci ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda yake na sunna duk lokacin da mutun ya samu kansa a irin wannan halin, abinda zai ce shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yanda uban manzon Ubangiji yake mana bayani a Baqara, alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Kuma kan mu manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da wata mace tana kuka akan wani kabari, manzon Allah ya ce mata ya lallashe ta, ya ce mata ki hakuri yake baiwa Allah, ki hakuri Ubangiji yake baki ladan hakurin da kikai. Take cewa manzon Allah, ai baka san ba abin da ya same ni ba, na irin kumci na kaza na kaza na kaza. Manzon Allah ya tahi ya ban sha mata lahiya. Bayan ya tahi sai ake ce mata ki ho wanda yake miki maganar nan ho manzon Allah ne fa. Sai ta dawo take ce ma manzon Allah, ai tayi hakuri. Sai manzon Allah yake cewa as-sabru inda sadmatil ula. A lokacin da abin ya kama ka, gashi nan kana kallo hakura, ka bar wa Allah zai baka lada abin da kai. Amma dai kuma heda aka baki aka ce miki a gashi nan sannan ki dawo nan ko babu ladan hakuri. Amma dai duk wanda yayi hakuri ya tabbata zai samu ladan hakurin da yayi akan mamace shi. Wannan duka jarrabawa ce take zawa, kuma Ubangiji yana iya jarraba da bawan shi akan duk abin da yake so. Wanda yayi gani, wanda yayi so a cikin rayuwar shi, Allah sai ya dauki kayan shi. Kuma sai mu ga to ya zakai. An ba kai hakurin mamero shi zakai, ba abin da zaka iya miwa. Bakinka da shi kurum kame adda. Shine kurum. Kayi hakuri Ubangiji ya baka ladan hakurinka. In ka ki ba mai roshi zakai ba abin da zakai yi. Kenan hadisin yana karantar da mu abubuwa guda uku, shi shine haramcin bugun muska ko kuma yaga aljihuna ko yaga riga ko yaga wiyar riga ko kuma kira irin kiran jahilai. Wannan duka abu ne wanda aka haramta, bai kamata ba a yi shi ba. Kamar yanda akwai wani hadisi in bin mantawa, hadisin da Imam Bukhari ya hutar da shi, Imam Muslim ya hutar da shi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aishi al'amarin mummuni yana bashi mamaki, yace in alheri ya same shi sai ya godewa, in alheri ya same shi yace sai ya godewa Allah, yace kuma shine mafi alheri a gare shi, godiya ita ce mafi kyau a wurin shi, a ci ne zai samu ladan shi, yace kuma in kumci ya same shi sai ya hakuri, kuma wannan hakurin shi shine mafi alheri a gare shi, yace wannan shi shine mummuni. Yace babu wani abu akan mummuni illa haka, duk wanda ya kasance halin shi gane to ya tabbata da ku imani a cikin zuciyar shi, duk alherin da zai same ka ka sani daga Allah ne, zaka gode mai, ka gode ka bayyana wa mutane ni'imar da Allah baka. In kuma kumci ya same ka to wannan abun mun sani daga Allah ne, sai mu sanya hakuri a cikin shi. Sai hadisi na gaba, malai yake cewa ana Aisha radhiyallahu anha qala lamma ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتساوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وأن hadisin Imam Muslim kadai yake banta da hutarwan da hutar ya hutar da wannan hadisin, kasancewa Imam Muslim ya kawo shi amma dai ta'liqan ne. Hadisi ne wanda Imam Muslim ya hutar da shi a cikin Kitabul Masajid wa Mawadi'us Salat, babu annahyu fi bina'il masajidi 'ala al-qubur, babu wanda yake bayani akan hani a gina masallaci akan a gina kabari a cikin masallaci, juz'i na 2 shahi na 66 hadisi mai lamba ta 520 da takwas. Hadisi ne wanda ya huto daga Aisha radhiyallahu anha, Allah tabbata a gare ta, tace lamma shtaka an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwanta rishin lahiya, zakara ba'du nisaihi kanisatan, daga cikin matan shi ita ce Ummu Salma da Ummu Habiba, sai suke ambatawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata coci, ra'ataha bi ardil habasha, cocin nan wanda suka ganta a garin Habasha, yuqalu laha mariya, cocin nan ana ce mata mariya, wa kanat ummu salma wa ummu habiba atata ard al habasha, ita ummu salma matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ummu habiba ita ma uwan mumunai sun tahi da su akai hijira ta farko daga garin makka zuwa garin habasha, a lokacin nan suka ga wannan cocin, fa zakarata min husniha, hay suke ambata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ai iya kan wannan cocin, wa tasawirun fiha, da irin zanen zanen daisan daisan da akai a cikin wannan cocin, فرفع رأسه من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينقنتي سيهد الكنشي وقال سيتي أولئك أي وإن تمتان يهودا ودى نسارا يتي إذا مات فيهم الرجل الصالح إذا متن نقلي يمت أتكنسو بنوا على قبره مسجدا سيسجين مسلاتي أكن قبرينشي ثم صوروا فيه تلك الصور سيسير ونن زانا نكا أتكن مسلاتي غا قبري كوم غا زانا نكا يتي أولئك شرار الخلق عند الله أي وإن سوني ما في شر حلتا ورن الله كينم ونن kashedi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi akan al'ummar shi ga abinda wa'incan mafi sharrin halitta wurin ubangiji ga abinda suke aikatawa to dan haka wannan al'ummar tayi hankali kada ta kasance tana aikata irin wannan abin a wurin akan bawa na kirki idan ya mutu sai hadisi na gaba hadisi na 164 malai yake cewa ana Aisha radiyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا wannan hadisi Aisha ta hutar da shi mu gaugawa dan lokacin ya dan ja hadisi business ka rage mana mu kare babu mu kare littafin duka yake cewa hadisi ne daga Aisha radda Allah shi tabbata a gare ta take cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace fi maradihi alladhi lam yaqum fihi a cikin rashin lahiyar shi wanda bai tashi ba bayan wannan rashin lahiyar ba yake cewa la'ana allahul yahuda wan nasara Allah tsine ma yahudawa da nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid sai riki kabarrukan annabawansu masallatayya Aisha take cewa walau la zalika in ba dan wannan ba yace la ubriza qabruhu da an bayyana da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ghaira annahu khushya bayan face an ji tsoran an yutakhaza masjidan kada a dauke shi masallaci in ba dan wannan maganar da manzon Allah yayi ba shi ma da an bayyana kabarin shi an dauke shi matsayin masallaci a yanzu wani zai iya ce mana a'a gashi nan ai ana cewa kabarin manzon Allah ba a cikin masallaci yake ba gashi nan a cikin masallaci yau ya haka su mutane suna cewa ba a cikin masallaci ba kuma gashi nan kabarin a cikin masallaci ga wanda ya tahi zai same shi kamar a cikin masallaci yake amma dai ba a cikin masallaci yake ba mutan bai sa alaji takan yi sun same yana gehe mu idan muka diba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi lokacin sahabbai ridwanullahi ta'ala alaihim yayin da aka samu kumci game da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce to ai ya kamata a ƙara masallacin to shi kuma ɗakin nana Aisha yana gabacin masallacin sai aka ce to shikenan a ƙara bangaren kudu da bangaren baga da bangaren gusumcin masallacin haka aka ƙara lokacin Abubakar ne ko Usman ne aka ƙara masallaci lokacin Umar afwan aka ƙara masallaci yanzu ana tahiyya bayan tahiyya duk lokacin da aka samu buƙatar ƙarin masallaci sai dai a ƙara daga wannan kewayen daga wannan bangarorin yanzu har sai da aka samu wani sarki a lokacin ne yake cewa to dan me sanya ba a ƙara wata ta gabas ba suka ce a'a ai an hana manzon Allah ya hana arki ba a riki kabarin shi masallaci shi ya sanya idan an yi haka kabarin shi zai shiga cikin masallaci sai ya ce a'a shi a bar shi ya san yanda zai yi ga kabarin a zo a gabta a gaba bangaren gabas a ƙara mai masallaci aka zo aka yanka kasancewa yana da ƙarfin mulki ga malumai sun yi ta cece ku ce akan haka bai kamata ba a sanya kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba cikin masallaci ba sai ya ce a'a shi ma da kai a matsayin shi na shugaba yace ya san yanda zai yi aplike engineer sai ya zo yayi katanga gashin ɗakin Aisha yanda yake a killace sai aka yi katanga bayan shi aka ƙara yin wata katanga da aka yi katangar sai aka yi ta haka kenan wannan bai yiwa a hira wannan masallaci wannan kabarin a cikin masallaci yake saboda bai yiwa ga wanda zai yi sallah ya kalli wannan kabarin to haka ya tsara sai yayi shi haka to kasancewar haka sai aka bar abin a haka har yau gashi nan ana ƙara masallaci ta bangaren gaba sai amma dai kuma wannan duk wanda ya san haka zai yi duk wanda ya san wurin to idan aka bar shi ya tsaya yayin lissahi zai gani kamar kabarin ba a cikin masallaci yake ba kinin wannan hani ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan riki kabarin shi masallaci kuma duk wanda ya haka wannan al'ada ce ta Yahudawa da Nasarawa kuma Allah ya tsine musu akan haka sai hadisi na ƙarshe ƙarshen ƙarshen littafin malam yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل الجبل أحد wannan hadisin daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yace manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace man shahidal janaza duk wanda ya halarci janaiza hatta yusalla alaiha hasse da aka yi mata salla kinan yana tsaye aka yi salla tare da shi falahu qiratun yana da qiradi guda wa man shahida hatta tudfan wanda ya halarci gawa binne ta hasse da aka yi ta aka binne ta falahu qiratani to hakika yana da qiradi guda biyu qila aka ce me wa man qiratani to menene qiradin nan qala sai manzo Allah yake cewa mislu aljabalain alazimain kotum kotum manyan manyan duwatsu wali muslim muslim yake cewa asgaruhuma mafi karancin dutsen da manzon Allah ya bada misali da shi wanda ana iya kwatanta kirani da shi yace misla jabal uhud kwatankwacin dutsen uhud wanda ya san dutsen uhud ya sani dutsi ne anan kusa kusa bamba da irin shi to duk wanda yazo akai sallar gawa tare da shi to zai samu kwatankwacin wannan ladan kuma duk wanda ya bi gawa ya rakata aka tai aka binne ta to zai samu kwatankwacin dutsi guda biyu ko kirati guda biyu na daga lada idan muka diba dan mu gani kowa ya samu kasan shi shi mamaci ka tsaya ka mi addu'a ka raka shi ka mi addu'a ya samu cetanka ya samu addu'arka kai kuma ubangiji ya baka wani lada wanda yake kwatankwacin dutsen Uhud mafi karancin shi kenan wallahu ta'ala alam idan yana da kyau mutum idan ya samu ya gagawa koda yana hucewa ne inda hali ya rakata in ba halin inda yana da aron Allah ya tsaya koda sallah ce yayi ya samu wannan ladan kamar yadda Abdullah ibn Umar yake cewa shekara da shekaru sun zo ana ta binne gawa yace shi daga yazo an yi sallah da gawa an zo an jahaza ta yace shi ya koma washi gida baya ta giya ya raka wannan sai da aka karanta mai wannan hadisi yace kai mun bar lada da yawa fa to daga lokacin da har mutuwa shi daga ya ji labarin gawa sai ya tahi an mata sallah da shi an binne ta tare da shi duk da ya samu wannan qiradin guda biyu sai abu na ƙarshe kalkashin haka wannan kadan kenan daga cikin hadisin da malam ya kawo mana kan hukumce hukumce wanda gawa take bukata da wanda suke rakata su ma suke bukata da halaccin mata su kusanci su raka gawa ko kuma bai halatta ba sai na ƙarshe shine ziyarar kabari idan muka diba ziyarar kabari tana kasuwa kashi biyu da ko wanda aka shar'anta kuma da kai ta bid'a wanda aka shar'anta shi shine mutum wanda lokacin da yana da mamacin shi ya tashi ya leka ya tayi ziyarce shi idan yazo harkon abin da zai yi zai yi ma dukkan mamatan nan zai musu addu'a sannan ya tafi zuwa ga mamacin shi ya mi addu'a ya juyo baya da wannan an bada dama kamar yanzu misalin da muka bada na manzon Allah an kiraye shi Jibril ya kiraye shi an ba shi umarni ya tafi ya ma ahlul baqiya ya musu salla shi kuma abinda ake karantawa idan mutum idan ya shigo yanda manzon Allah ya karantar da Aisha assalamu alaikum ya daru qaumin mu'minin aw assalamu alaikum ahlad diyari min almuslimin wal mu'minin inna insha Allah bikum lahiquna wa yarhamu Allah almustaqdimina minkum wal musta'khirina nas'alu Allah lana wa lakum alafiya allahumma la tuharrimna ajrahum wa la tuftina ba'dahum waghfir lana wa lahum ya Allah kai aminci ya tabbata ga wa'annan mutanen wa'anda suke kukkunta anan na daga musulmai da mummune mu ma in Allah so ya rako yau ko gobe muna tarda ku Allah ya gafarta ma wanda suka gabace mu kuma da wanda za su zo nan gaba da wanda suka gabace mu kuma muna roƙon muku Allah kankare muku Allah shahe muku zunuban ku kuma ya Allah kada ka haramu ladan wa'annan mamata wa'anda muka zo muka rako su da wa'anda muka zo muka musu addu'a Allah ka ba mu ladan su kuma ubangiji kada ka fitinne mu bayan su kada ka sanya rudin duniya ya fitine mu mu kasance mun rasa alƙibla mun rasa samu mu ma mamatan mu ko kuma mun rasa samun yin aikin kirki wanda zai zan mu samu guzuri na kirki mu tarar da ubangijin mu Allah gafarta mana dukkan mu gabaki daya wannan ita ce addu'a. Sannan na biyu ziyara wadda aka haramta shi shine mutun ya yi ziyara wani kabarin wani annabi ko kuma wani mutun nagari wani waliyi ko wani shehu diddan ya samu tabarrukin shi. Wannan ita ziyara ce wadda malumai sun yi ittifaki lalle bid'a ce bi halatta ba mutun ya yi ta ba, kuma duk wanda ya yi ta hakika yayi shirka. Kuma mun sani duk wanda yake duk wanda ya mutu yana shirka hakika makomashi wutar jahannama. Kuma wannan irin ziyara ce wadda ake rudan mu a ce mana a da kai wani kana iya samun kaza a wurin shi, in ka tayi wurin shi kai addu'a zai baka abin da kake so. Wallahi wannan ƙarya ce, babu wani wanda zai bada in ba Ubangiji ba. Kuma duk wanda yayi wahala Allah kiyaye mu. Insha Allah zan mu shiga sabon littafi shine kitabuz zakat, amma dai kasancewar mun zo mun yi bayani akan mutuwa, to insha Allah sati na gaba sai mu dora akan abin da yake bayan mutuwa. Zan yi muhadara kinan zan mu tsaye da karatun sati na gaba mu yi takaitaccen nasiha gani ga kanku akan abin da zan mu tarda bayan mutuwa insha Allah. Allah da tarda mu abinda muka wada daidai, Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi, Allah gafarta mana. Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu, Allah gafarta wa malumanmu, Allah sanya wannan zaman da muka yi zama ne wanda zamu sake taruwa a ƙarƙashin inuwar arshi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.